Manunia.
Kiran ta ne don bila shi yake ce ba an ce na mutu ba za ka magana da mutum ce ne sai fashe da suka yi dariya kawai yake no yana nan lafiya lau
kanin tsohon shugaban kasa janar Yakubu Gawan mai ritaya kenan ke bayyana yadda ta kwace tsakanin tsohon shugaban kasar da aka ce ya mutu da kuma wani bawan Allah da ya kira shi cikin zuyayi game da maganar da aka tsar da shirin tallafawa ƴan Najeriya da ake kira N Power kuwa gwamnatin tarayya ce ke cewa waɗanda aka baiwa alhakin biyan kuɗaɗen masu shirin N Power ne suka irin nasu kwaɗayi.
Akwai waɗanda sun yi shekara biyu suna cin wannan gajiya amma har yau ba a yi magana yayi su ba su waɗannan consultants da ake turawa kuɗaɗe domin su biya masu cin gajiya shi ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga.
A gefe guda kuma duk da kwarmato da kwarorotan kwashe matsutsun kuɗin aka ce ana zazzagawa ƴan majalisar ƙasa ne sai aka ji wasu ahalin abin na yin wani jiwayi.
Albashi ƴan majalisa bai kai miliyan ɗaya ba amma akwai abin da suke ce ma constituency ne ko operating cost ne ko wane ne da wannan mu ba daga wurin mu bane akan ce min wai dan majalisa yana karban ko miliyan 8 ne ko 9 ne
a jaran shine ku tsara ma majalisa kuɗi su yi abin da ya kamata sannan masu cewa cece ku cece ku je ku rage cece ku ce
waɗannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin miliyan da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da duniyar Hausa yanzu shi take yayi shiri na 139 cikin jerin shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a ne kuke ta faman tsumayi ne yuwa kuma gaza tsara tsarin tsaikon tsumayin neman jin tsantsar bayani na gaskiya ya sa wasu ƴan ƙasa kan karkare da yaɗa labarin teburin mai shayi domin kuwa kanin tsohon shugaban ƙasa janar Yakubu Gawan Dr. Dauda Talha Gawan ya yage yawo da yada jita-jitar mutuwar janar Yakubu Gawan din da wasu ka dinga yi.
Ne kanin janaran ne ya je mene da shekaru 10.
Wa ɗaya uba ɗaya?
Of course wa ɗaya uba ɗaya.
Ku nawa ne a gidanku?
Sha ɗaya yanzu mun rage uku kawai.
Menene gaskiyar labarin nan?
Mun ma ban sani ba tun safe aka dinga damuna da waya har jika na Bala'udu ya mun waya daga Kaduna ma yana so ya sani. Na ga mashi a ba gaskiya ciki amma gaskiyar da na samu sai da yamma ne karfe 3 sai jin wani mun waya daga London muka tattauna sun gane ki gaskiyar abun. Ex chairman committee of vice chancellors of Nigeria sunan shi Professor Gowon Tadiuma Kumar shi ne ya rasu tunda gobe wanda aka fi sani shi ne janar shi ne aka ce shi ya rasu an ta mun waya ana neman labari na ce ba shi ba ne.
Yanzu shekarun janaral nawa?
89. Akan ce duk an ma mutum mugun bakirin wannan sai Allah ya ƙara mai tsawon rai. To Allah sa.
Saboda haka shi ma kanshi yanzu ya samu wannan labarin cewa
ya samu domin akwai wani washi Peter Luka traditional medicine man ya mashi waya sai ɗauki waya. Yace me kake so Peter? Kike ce na ce kiran ka ne in tambayi lafiyan kai ce ba an ce na mutu ba za ka yi magana da mutum ce ne sai fashe da suka yi dariya kawai yace no yana nan lafiya lau. Mun gode a dinga kasa kunya da muryan Amurka.
Game da maganar da aka tsar da shirin N Power na gwamnatin tarayyar Najeriya kuwa mai magana da yawun ma'aikatar da ke kula da wannan shiri Malam Kamaluddin Kabir ne yace shi kace kawai ke neman ta bar mai yin ta da kaikayi.
Shi wannan shiri na N Power ba wai an soke ba ne. Illa akwai korafe-korafe da ke tasowa daga waɗanda suka ci gajiyar shi wannan shiri cewa wasu sun yi watanni 6, wasu 8, wasu 9 ba tare da sun ga kuɗaɗensu da ake tura musu ba duk wata. So bisa ga wannan ita gwamnatin tarayya ƙarƙashin mai girma shugaban ƙasa Ishwaju Bola Ahmed Tinubu suka ga cewa ya kamata a dakatar da wannan program na waccan gadi domin a yi bincike akan ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga.
To ko menene ake kokarin ganowa da wannan matakin?
Wannan shiri an tsara shi duk shekara a yayi waɗanda aka ɗauka a sake sa wasu. So ana so a san cewa waɗanda aka fara ɗauka wato batch A da batch B a lokacin yayi su yayi in lokacin yayi su yayi me aka yi domin yayi su. Domin za ki ga akwai waɗanda sun yi shekara biyu suna cin wannan gajiya amma har yau ba a yi magana yayi su ba su waɗannan consultants da ake turawa kuɗaɗe domin su biya masu cin gajiyar shirin. Shi ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga?
Tun bayan baje bayanin bayyanawa duniya kudin da ake baiwa Emmanuel Kasa a Nigeria da shugaban hukumar kula da kayyar albashin da ake baiwa masu makaman siyasa yayi wasu ƴan Nigeria ke ta faman bayyana irin nasu ra'ayoyi sai kuma shugaban hukumar kula da tsaga tsarin albashin masu makaman siyasa a Nigeria Malam Muhammad Bello Shehu ya warware sarkakkiyar dosi ƴan kasa ke ganin gaskiyar magana tana da nauyi
ina fahimtar da ƴan Nigeria cewa albashi da aka yadda ana suna samu ƴan majalisa bai kai miliyan 1 ba amma akwai abin da suke cewa constituency ne ko operating cost ne ko wane ne
wannan ƴan majalisa
wannan mu ba daga wurinmu bane ba ruwanmu da shi ban ma san shi ba a doka su suka yi tsarin su saboda suke kaso kuɗi kafin gwamnati ta kashe sai sun yadda akan ce mun wai dan majalisa yana karban ko miliyan 8 ne ko 9 ne senator kuma yana karban kamar miliyan ko 10 ne ko 11 ne haka dai haka to abin da suke cewa wannan kuɗi ba a jihun sai yake shiga ba za su dauki ma'aikata kaman kana mazaban Kaduna North misali ko Zaria in an binnan naka zone 1 senator local government nawa ne to zaka yi ofisoshi zaka dauki ma'aikata zaka dauki computer ko mai gadi ko abin nan da sauransu to wannan kuɗi da ake basu sun ce da shi suke yin wannan
ko da ke dai kuma duk da wannan maganar murjinin madudin kudade ga amsar tare Nigeria Senator Muhammad Sani Musa na Masai ya ce akwai buƙatar ƙara anta yawa majalisar kuɗi saboda yadda ita kanta majalisar ke cikin wani irin mummunan yanayi
na yi chairman na Senate Services kuma na san budget din mu bata canza ba shekara hudu da nazo cikin majalisa haka nake ganin ta kowanne shekara ta zo sai a ce envelope ne an gama majalisar nan tana neman kafaf ne kyau muna cikin hadari kullum wani na iya cika bomb a cikin motar sa ya shigo majalisar nan kowa ya parking inda ya ga dama security ko in ka shiga nan ka ga yan daba ne ko me ake kiran su sun cike mana wuri ai kina gani ran aka ci mun chat na ce sisi ban bayarwa to goki muke yi yaya suke shigowa saboda tsarin tsaro na gidan akwai ababa da yawa da suke bukata kila babu shi kuma da an yi budget duk Najeriya ba budget din da yake shan ihu kamar budget din National Assembly wallahi in kika san yadda National Assembly take tafiya
to me ya za a gyara
a gyaran shine ku kara ma majalisa kuɗi su yi abin da ya kamata sannan masu cewa cece ku cece ku je ku rage cece ku ce yanzu ku yi mana addu'a Allah ya ba mu iko mu yi abin da ya kamata mu riƙe amana akwai abin da ya fi haka
a daidai lokacin ake ci gaba da tattauna tantama da tababar ta gomashin tattara ƙarin hujjojin alhaji Tukku Abubakar na jam'iyyar PDP ke ta faman yi babban lauya a Nigeria wato San Farfesa Nasir Adamu Aliyu na jami'ar Bahar da ke Kano ya ce gaske ne akwai kofar kuga hujjoji amma fa akwai tsananin gasken da ka iya sa mai ƙara ma gwiwoyin sa fice
kotun ta gaya musu in dai kotu ba kotun ƙarshe bace to duk abin da ke gaban ta tattauna in yazo ta bari an je can kotu ce eh ku yi daidai ko ku daidai ba amma idan ba ta yi ba kaga an samu matsala kuma ita kotu dauka kara ko kotun koli ita tana la'akari ne da abin da ya faru a kotun kasa sannan sai ta duba to in ba ta yi ba to kaga akwai matsala duk da yake akwai wata dama a garin sashi na 16 na dokar ta kafa court of appeal haka kuma sashi na 22 a Supreme Court Act wato kotun ta kafa kotun koli ya ba su yar koba za su iya daukar gaba daya dama irin wacce kotun kasa take da shi abin da ba ta basu amma ya danganta ta yanayi abu ne gaskiya very narrow ma'ana me ne dan kankan ta kaita ce shi a kotun koli me yake faruwa ka san akwai abin da ke cewa election judicial proceedings practice direction wanda president court of shugabar court of appeal ta yi akan abinda ita wannan tribunal za ta yi da court of appeal wanda tsarin mulki ne ba wata dama ta akwai kuma wanda aka bawa chief judge Najeriya shi kuma yana Supreme Court to yayi na 2023 wanda da shi zai amfani wannan
ka iyaka batutuwa na zamiyar bajar muku kena cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu rabibin dafe mu da iko cewa kwanakin da ake kiɗa musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya saboda layin su ne yake ƙara rage sai domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1323 ne su yi sallamar cikin kujerun mulkin da ake musu kirarin duniya juyi juyi kuma madadin dukkanin wanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kai daudalar dawo mana da sahihan muryoyi ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya